This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Gwamnatin Isra'ila ta saki wani faifan bidiyo da ta ce ya nuna shigar da kayayyakin jin kai na farko a arewacin Gaza ta wata sabuwar hanyar da aka buɗe. A wani sakon da aka kafe ta dandalin X, wato kafar sada zumunta da a baya ake kira Twitter na hukumar shirya ayyukan gwamnatin Isra'ila akan 'yan ta'adda ta Kogat a takaice, ya nuna bidiyon da ta ce motocin dakon kaya suna shiga da kayayyakin jin kai a Gaza da yammacin ranakun Alhamis da Juma'a. A wannan sakon na Kogat, wadda ke kula da kai kayayyakin jin kai zuwa cikin Gaza, ta ce manyan motocin dakon kaya 213 ne ta tantance su, kuma tuni suka ketara zuwa cikin Gaza. Sanarwar ta ce hukumomin tsaro da ma'aikatan sojan Isra'ila da ke kan iyaka sun yi wa motocin dakon kayan binciken kwakwafa kan iyakar Karim Shalom, kana sojojin Isra'ila suka musu rakiya. A jiya Juma'a ne kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da wani gargaɗi daga kausar lafazi ga Iran a daidai lokacin da duniya ke jajircewa kan Tehran ta ɗauki fansa daidai da wani mummunan hari da Isra'ila ta kai a harabar ofishin jakadancinta da ke Damascus. Kar ku yi, Biden yana faɗa wa manema labarai biyo bayan jawabi a wani bikin manufofin cikin gida wadda aka gudanar a birnin New York. Mun dukufa wajen kare Isra'ila, in ji shugaban na Amurka yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai. Za mu goyi bayan Isra'ila, za mu taimaka wurin kare Isra'ila, kuma Iran ba za ta yi nasara ba. Kalaman na Biden sun biyo bayan irin wannan furici na goyon baya da manyan jami'an tsaron Amurka da na diplomasiya a cikin 'yan kwanakin nan suka gabatar. Kuma kalaman suna zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Amurka suka ɗauki matakin tabbatar da tankiyar tsakanin Isra'ila da Iran bata mamaye yankin gabas da tsakiya baki ɗaya ba. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu sassan ƙasar Kenya ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 13, kana ya raba wasu 15,000 da muhallansu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da hasashen yanayi ke gargaɗi cewa akwai yiwuwar samun ruwan sama mai yawa har zuwa watan Yuni. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ambato bayanan kungiyar agaji ta Red Cross ta kasar Kenya cewa a shekaran jiya Alhamis kusan mutane 20,000 ne lamarin ya shafa. Hakan ya hada da kimanin mutane 15,000 da suka rasa matsugunansu sakamakon ruwan saman kaban da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa a fadin kasar tun farkon damina a tsakiyar watan Maris. Kasar ta gabashin Afirka ta rasa dubban mutane da ambaliya ta kashe a lokacin damina a shekarun baya, galibi a yankunan da ke kusa da tafki da magudanan ruwa zuwa manyan koguna. Labaran na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A jiya Juma'a, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci Majalisar Dokokin jihar Arizona su gaggauta gyara hukuncin da kotun kolin jihar ta yanke, wanda ya baiwa masu gabatar da ƙarar damar aiwatar da dokar da ta kusa haramta zubar da ciki, wanda ya ayyana matakin wuce gona da iri. Trump ya yi ta bayyana alfaharinsa a kan rawar da ya taka wurin kashe dokar ƙasa da ta bada ‘yancin zubar da ciki, inda ya naɗa alƙalan kotun ƙoli guda uku masu ra'ayin mazanjiya a lokacin mulkinsa na wa'adi ɗaya. Duk da haka, sakonsa bayan hukuncin Arizona cewa haramcin kundin tsarin mulki na tun shekaran 1864 ne ya nuna gwagwarmayar da yake yi don kawar da abin da ya zama makamin siyasa ga 'yan Democrat. Kalaman nasa na jiya na zuwa ne sa'o'i kafin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi magana game da 'yancin zubar da ciki a birnin Tucson na jihar Arizona. Shugaba Joe Biden da abokansa sun zargi Trump da yunkurin daƙile hanyoyin zubar da ciki. kuma batun ya zama wani babban kalubale ga tsohon shugaban a ɗaya daga cikin jihohin marasa tabbas wurin yanke hukunci a zaben watan Nuwamba. A ƙarshe, ‘yan sanda a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan sun faɗa a jiya Juma'a cewa mayakan ‘yan awali sun tare wata babbar hanyar ƙasar da ta haɗa ƙasar da Iran, inda suka yi garkuwa da matafiya 11, sa’annan suka harbe su har lahira.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri ya wurin naku.
Lafiya kalau ya New York. An yi sallah lafiya, nace na goma sallah sai binni.
Abba ana batu.
Nace sai binni kai buku kawai daga an tashi sallah sai ka kama hanya sai New York.
Ai, dai sallah. Dai sallah na Maryland ban ji daɗi bane saboda da aka ce zamu haɗu a parkin da zamu yi wannan taro da muka je to inda bukan taro haka a yi liyafa da saura a haɗu da juna da abokan arziki da aka daɗe ba a ga juna ba daga irin mutanen da aka zo sai ce a to wannan yanzu aka fara zuwa aka ce dukkan mu kenan ai ba zan saki sallar da Maryland kuma ba
to amma ba
ka ga nan ka zo New York.
So a New York din daga an tashi sallar Idi ne kuke haduwa ko kuma koma wata rana kuke sawa daban kamar yadda ake nan Maryland?
Ai fi nan inda ake Idi in kafin ma a zo a yi sallar Idi wato shayi da za a zo da shi a gurin da salak da burodi da wainar kwai da sardin
da su dan an fara keke da ai ka daina tada wa mutane kwaɗayi.
Wannan abin da nike gayyata ce kai da kake so kai baka buri sai ka garzayi a jiya.
To ni da nike kusa ai ban gani a ƙasa ba.
Eh to a'a to ai baki gani ba masa da ni din ba baki gani ba sai kin gani zaki gani a ƙasa. To sai kuwa.
Ashe ana warbar dadi a
ni. Abba ada batu kin sa tun safin da ake ta tayi. a yi sallah kuma a nan filin taron da mai kawo dukudin ga mai kawo akwai yarbawa ƴan Najeriya su kawo amala ga masu shinkafa da wake wace din nan da kika sani
o rishi wace na gana
eh
nace to ai abin da ya sa ake tare kaga to wannan ai bayan sallar ne ake yi
eh
amma ku kowace da yake ana hadawa duk wanda yazo masallaci da shi za a yi kuma kowa wajen ranan baya fasa ma
kwarrai kwa
dole
kuma ana fitowa jihohi daban-daban ne fa ana zuwa nan New York din nan fa yadda kika san za a je gida haka ake yi kuma a je New York
to wata ran sai na zo na kashi kwarkwata ido kenan
kace
in ga aikin yan jarida an zo gani
sosai kuwa
dan ni ma ba da labari
gaskiya
to Allah maimaita mana Allah ya sa ya nuna mana tabadin badin badadin kamar yadda ake faɗa kenan
ko amin summa amin gaskiya
eh to ga Allah kuma ba da ladan ibada waɗanda masu sauraron mu ma'abotan wannan shirin da ba za mu iya gaidawa ba kalilan da muka samu a shige-shige da bakin su amma sauran dukan waɗanda ba za mu iya ambatan su ba ko waɗanda ba su samu shiga shirin ba muna musu fata alheri
eh da kuma barka da sallah
fata muna musu barka da sallah baki daya
yawa
yawa to bari mu yika gaisuwa kalilan tunda dai sabo aka ce ko
haka ne turkin wawa
yawa to bari mu yika gaisuwar sallah ga Hajiya Fatima Juma Abdul Aziz Malumfashi uwar gandun gundumar gasa da aminiyarta Hajiya Mamman Wusasu Zaria sai kuma Hajiya Ma'u Abdul Aziz Malumfashi da Hajiya Juma Sani Katsina da Hajiya Jummai Muhammad Ibrahim da kuma Hajiya Ajuji gidan dutse kawo Kaduna to ka bari tsaya haka dan aka ce komai kirki ka baka gama kasuwa karin nisa ni ma kwaso rigima
gaskiya to ga kuma wannan gaisuwa ce ta barka da sallah da ta fito daga Alhassan Abubakar mai fato bebeji a Yalwa Kumasi yace ina gaida aminin sa wato Alhaji Baban Fareki dan daga birnin Abuja da matansa Hajiya Safiya da ƴaƴansa Karami da Mama Ruki sai kuma kanin shi Alhaji Rufa'i da matansa Umman Faila sannan kuma yace ina gaida Alhaji Rauf da matansa Hajiya Umman Wata yace ina gaida Alhaji Sarajo da Alhaji Mummuni Mofi da baki daya ƴan majalisar Babu Salam a Yalwa Kumasi
da fata an yi sallah lafiya
amin
to baba yayin da muke taya ƴan uwa da abokan arziki murnar sallah da muna musu barka da sallah kuma muna mika gaisuwar ta'aziya ga masu wasan fina-finai na Najeriya Kannywood masana'antar
haka ne jaruma Saratu Gidado da aka fi sani da Daso
haka to muna mika gaisuwar ta'aziya ta abare huce da sashen Hausa baki daya ga ƴan uwa da abokan arziki da kuma abokan aiki baki daya Allah ya sa ta huta Allah ya ramshe ta Allah kuma ya kyautata
na amin
Yeah.
kamar bari yau mu yau take sallah kina bari ya huce ta gini da
haka
ba dalilan da suka samu tuntuban mu ba su damar mika gaishen sallah wannan rana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder a kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya. Da farko zan yi gaisuwa da jinjina ta fatan alkhairi ga mai martaba sarkin Kano, mai martaba Amina Ado Bayero. Zan zo kasar Zazzau, zan yi gaisuwa ga sarkin Zazzau Ahmad Muhammad Nuba Malli, Allah ya sa an yi sallah lafiya. Idan kuma na gunduma ta kawo, zan yi gaisuwa ta musamman ga mai martaba Sanma Kwayan Zazzau hakimin Kawo. Dai kuma ina gaisuwa ga sarkin Garo, magajin garin Garo Alhaji Yusuf Mai Garo. Daga nan kuma zan dawo zai da abokan mu na gwagwarmaya. Zan yi gaisuwa ta musamman ga Murtala Abudaru Rigasa, akwai kuma Malam Ibrahim Mai Gode a garin Mai Gode a ke garin Gimba da ke jihar Naija. Ina gaisuwa ta musamman ga Imam, gaisuwa ta musamman ga Alhaji Najib Tsafe, shugaban majalisar nasiha ta jihar Kaduna. Godiya ta musamman ga jinjina ga sanatan mu ta tsakiya Kaduna Central, Sanatan Lawal Adamu Usman Mustala. Godiya ta musamman ga shi kan shi Honorable Suleiman Kansila Matawalan Kurmin Mashi. Ina gaisuwa ga Yusuf Albishira Karaye, Alhaji Yusuf Amfani Communications. Ina gaisuwa ta musamman ga Dauda Manyu Kajuru, akwai Adamu Jeje da kamfanin Fatejaji. Gaisuwa ta musamman ga Murtala Chafin da Rais da shauran ƴan uwa da abokan arziki wanda ba za mu samu damar faɗarsa a wannan lokaci ba. Ina godiya da wannan dama da aka bani. Allah ya maimaita mana baɗin 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 baɗaɗa. Allah ya kai mu ta shekara 150 nan gaba. Ƙarshe ne muku fatan alkhairi. Nagode Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder a kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Fauziya, gidan mamman Kituwa Kumasi. Ina da zama daga Nanga, London. Na yi madangi na duka barka da sallah, dangin zuriyan Kituwa duka ina musu barka da sallah. Ina gaida baba nina Amina, ina gaida baba nina Lahadi, ina gaida sister Talle, ina gaida Ajiya Rakiya, ina gaida Ajiya Mwada, ina gaida kanina Halidu, ina gaida Ummu Faila, ina gaida Maimuna January, ina gaida anti tata, ina gaida boya, ina gaida babana baba Dallami, ina mai barka da sallah. Ina gaida kuma mutanen Yalwa duka ina musu barka da sallah. Allah maimaita muna, Allah kai mu badin badada. Ina gaida Alhaji Aminu, mijin Ajiya Rake Ayana daga America, New York. Ina gaida yaro na kuma Anes, ina mai barka da sallah da shi da aminan shi da Mannan yana American New York, su duka ina musu barka da sallah. Da Alhaji Lawan daga America, su ma ina musu barka da sallah. Da kai baban makiri da kanka, ina maka barka da sallah. Allah maimaita muna, Allah kai mu badin badada. Ina gaida kuma familyin gidan iyayena duka, ina musu barka da sallah. Wayne Scarus kuma Allah ya ji kansu. Ina gaida ummana Amai, ina gaida ummana Zina, ina gaida Jauhara, ina gaida Sadiya, ina gaida Autan Muramatu, ina gaida Mansura, ina gaida baba na Adiza, ita ma tana da zama daga America. Ina gaida kanina Alhaji Ofa da matan shi da yaran shi duka. Ina gaishe su, suna Georgia. Ina musu gaisuwa barka da sallah. Allah kai mu badin badada. Ina gaida Shams, Alhaji Shamsu, deputin limamin sojoji, ina mai barka da sallah. Ina gaida Shehu Iliyasu, gidan Wangarawa, ina mai barka da sallah. Allah kai mu badin badada. Ina gaida Abibu, Alhaji Abibu kanin Malam Iliya, shi ma da matan shi da yaran shi suna America, New York. Ina musu barka da sallah. Allah kai mu sawun shekara, mu ga sallah mai yawa, ba mu lafiya da abin da lafiya da ci ya sha.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sallah. Sunana Labu Ahmadu Abdul Bukka daga America a jahar New York. Ina madiya na annena jikokina yannena barka da sallah. Union de la Famille. Inayama Baba Hashimu, Baba Bebe, Baba Hassan, Baba Dansohi, Baba Ali, Barkar Sallah, Abirnin Gwanni. Ina mai yannena Alhaji Tumullu Usman Maidanga Sani Shaduka Barka da Sallah a birnin Gwanni. Ina ma raunata Maryama Adama Garam Hajara a Engel Hajja Maimuna a Arlit Barka da Sallah. Ina ma yata Hajja Elbaka Amaradi Barka da Sallah. Ina ma Hajja Asma'u yata Barka da Sallah a Nyamai da Kanina Alzuma Barka da Sallah a Nyamai. Ina ma abokina Alhaji Elias Barka da Sallah a New York. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je mu shakata kafin mu zo mu dora da wa'annan gashi-gashi.
Ku bar ni kawai ni lalisa san ta jiki na ya rasa babar maganar wane bace a mafarki na nagamin aure. Ku ji da auta na maza kar ku taba mini dangata. Ku bar ni kawai ni masarwa babu irin sa cikin su maza. Autar mata autar mata autar mata ku ji da autar mata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini Alhaji Sahalu Mahmud Maso Kano Tofa. Ina muku wa fatan an yi sallah lafiya. Ina gaishe da manyan sarakunan mu. Ina gaishe da yayanmu da suka saura. Ina gaishe da yayyen mu kaman Alhaji Abdullahi Ali Tofa, Alhaji Usaini, Alhaji Abubakar Kudan Kumashi, Alhaji Sule Maso Kano Tofa. Da san da manyan mata Hajiya Ladi Tsohuwa, Hajiya Shatu Sirina, Hajiya Haulata Alhaji Yaro, Hajiya Lauratu Alhaji Yaro, Hajiya Sahala Alhaji Maso Kano Tofa, Hajiya Mubza Alhaji Maso Kano Tofa da dan uwana wasu ina gaishe su. Sannan in koma gida Najeriya, Baba Adamu Mahmud Maso Kano Tofa shi da iyalinsa ina gaishe su. Sannan ina gaida maga kujeran sarkin zango Alhaji Ibrahim sarkin Musawa, ina gaida Alhaji Hamidu sarkin Gunsawa da Sisala, ina gaida Alhaji Nasiru Alhaji Barau sarkin Bari Bari. Sannan ina gaida mutanen Yalwa da zango baki daya. Ina mai muku fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita muna, Allah ya kai mu sabon shekara lafiya. To ni ne naku zan tsaya nan ba da bata lokaci ba. Ina muku fatan alheri. Hakimin Yalwa da zango. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaikum, barkamu da sallah, barkamu da isa. Ni ce Hajiya Ramatu International daga nan London. Ina muku barka da sallah. Allah ya maimaita muna, musamman babban yayana Alhaji Ali Baba Wazirin Sarkin Amen of America. Ina maka barka da sallah. Da kuma yayana Alhaji Kadu daga nan UK. Ina maka barka da sallah. Gimbiyan mata da fatan an sha ruwa lafiya. Ya kafefe AEB, ina maka barka da sallah. Sheleka Nigeria Inyiwa, Baba na Honorable Hamidu Sidi Ali da majidadin Sharifai Alhaji Dan Jumma, ina muku barka da sallah. Da fatan an sha ruwa lafiya. Sheleka Ghana Inyiwa, magajiya Hausawa Hajiyawa mai zango, barka da sallah. Da kuma yayana Hajiya Mami daga Madina, da fatan an sha ruwa lafiya. Da kuma yayana Hajiyawa Bogiya daga Kumasi, da fatan dai dukan mu dai mun sha ruwa lami lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yakubu Isa Jega, ina miƙa gaisuwar sallah ta zuwa ga mai martaba sarkin Kabin Jega, Alhaji Arzuka Jega, da babana Galadiman Jega, Alhaji Abdulmumin Isa Jega, da kaninsa Alhaji Muhammad Chindo US Koko, da yayana Alhaji Muftar Garkuwar Malam da ke Belgium, da iyalansa baki daya, da yayana Haruna Idris Bibio Jega, da kuma Professor Amin Isa BUK Kano, da kanina Murtala Isa Kano, da kuma kanina Abdul Wahab da Abdul Nasir da Kutubi mazauna ta Maligana, da sulkina Alhaji Muhammad Dan Bagudu Jega da iyalan shi baki daya, da mai daki na Hindatu Muhammad Dan Bagudu, da Diana Abdul Samad da Bilal da Halifa da Hayra da Amir, da mai gidana Usman Bagio da ke zaune Lagos, da Aminu Naisho Arzuka Jega wato director kenan da iyalansa baki daya, da chairman na majalisar mu Ahmadu Banki, da kanishi Aliyu manager CEO Firdaus Airline, da sakataren majalisa Murtala Mai Sallah, da Aminu shi Umar Dan Abba Jega, da abokina Aminu Gaye Jega, da Dan Gausi Jega, da ma'aikatan VOA baki daya, musamman Baba Yakubu da Grace na filin a bari ya huce. Ina yi makuwa fatan alheri, ina yi makuwa barka da sallah, Allah ya maimaita muna. Sunana Yakubu Isa Jega, mazaunin New York, America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To ma da Allah ya maimaita mana, Allah ya bada ladan ibada. To baba, kana ban labarin an ci shinkafa da dukunu da dai sauransu
kai? Eh, haka.
Kana ban labarin santi.
Sai
kuma ma dan hadama. Ne ta nemanka ace kai ma.
Ashe dai can New York Abina.
Ashe kai hadama. Kai ci yake. Ka ga lemon kwalba, ka ga
ai malam, alhamdulillah. Wato wani labari ne, ai ban gaba baki ba lokacin da ake buɗan baki a Azubin nan, ba na baki labarin wani lokacin da gadan nan ta Maryland ta kare ba. To akwai wani da ake ce mai Yarima, wato Alhaji Sadiku Yarima kenan. Yarima mutum ne wato mai san nishadi. To shi ne da ya ɗebi shinkafan nan, yana ba da labari, ya ce kaga wannan gadan nan, gadan nan saboda kwarewar Turawa, ka ku yi mamaki su zo gadan nan su rataye wani abu daga sama a iska, motoci da bin akan gadan nan. To shi dai cikin wasu babanninmu da muke buɗan baki da shi, suka ce a duba me a gaban sa, za ka ce a bai gaba cin shinkafar nan ba ne, shi yasa da ya zo filin taron Idi ana kokarin bayan shinkafa, ya ce ba cin shinkafar ba abinda zai biyo bayan da kuma abinda mutane za su dauka. Habba ana batu a yi shinkafa sabo.
To ga kuma sallah, a ranar sallah an ba ci shinkafa ba a ci ne.
Kwarai kuwa, a matsa hannun nan na mai ko.
Yawwa. Allah maimaita mana, Allah ya nuna mana taba dumba-dumba da rajo. Na ga malama gini na tsaga mana hannu, sabili da haka tilas mu zaburki da yanzu a madadin.
Baba Yakubu Makeri.
Alheri ke muku fata, alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci, da alheri.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.